masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheriya wurin naku
lafiya lau da jin wannan wakan ka san da muka dosa
eh gaskiya da waka ko tayi wa da kwarei da gaskiya
ai mako da shige aka yi ranar iyaye mata ta duniya ba
eh ranar iyaye a duniya gaskiya
yawa to gaba ɗayan ta wannan shirin yau zamu karrama iyaye ne mata sabili da haka gaishe gaishen da zamu baki ɗayan su gaishe ne daga mata zuwa iyaye mata
sunana Madina Dauda ina taya mata na duniya murnar wannan rana da aka kede domin mu Allah ya raya uwa a duk inda take. Allah ya saka wa uwa a duk inda take. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu. Allah ya gafarta musu. Waɗanda ke raye kuma Allah ya ƙara yawan shekaru masu albarka.
Jama'a assalamu alaikum, suna na Halima Abdurrauf. Ina murna da wannan ranar ta iyaye mata ta duniya, kuma ina jinjinawa iyayenmu da suka ba mu tarbiyya ta gari. Allah ya ba ku gidan aljanna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina matukar farin ciki da wannan rana ta iyaye mata ta duniya, kasancewar iyaye mata abu ne da ba za a iya rayuwa ba tare da su ba. Rayuwa dole sai da su ake yi, kuma ni gani nake a ware rana guda ɗaya na ma bata isa ba, domin kullum ni ina matukar godiya da irin tarbiyyar da na samu wurin mahaifiyata, irin jajircewar da ta yi. Kuma wani lokaci baka iya sanin abin da ake maka sai ka girma. Ina roƙon Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ga waɗanda su kuma babu nasu iyayen. Allah ya jaddada rahama a gare su. Mu kuma da muke raye, Allah ya bamu iko mu abin da ko kuma mu kwatanta abin da namu iyayen suka yi.
Masu azancin magana suka ce mata iyayen gidi. Sunana Hawwa Umar, ina murna da wannan rana ta iyaye mata ta duniya, kuma zan yi amfani da wannan damar in jinjinawa dukkan dokacin mata na duniya. Kuma ina kira ga mazan ma, idan kana da ƴa ko uwa ko mata ko kanwa ko yaya, to gaskiya a ba su kulawa ta musamman. Kuma ina miƙa sakon gaisuwa ta ga dukkan dokacin mata na duniya, kuma ina musu fatan alkhairi baki daya.
Sunana Husaina Muhammad, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Maiduguri a Najeriya. Ina amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon murnar wannan rana ga iyaye mata a duk faɗin duniya. Ine wa ɗaukacin iyaye mata murna da wannan rana. Allah ya kawo mana albarka da kuma ci gaban ƙasashenmu. Mata da mazajensu suka rasu, suka kuma bar su da ƴaƴa. Muna fata Allah ya ba su dama da kuma ƙarfin riƙe ƴaƴa da aka bar musu. Allah kuma ya bawa iyaye mata damar bawa ƴaƴa tarbiyya ta gari. Allah ya albarkaci dukkanin wasu al'amura na gari da mata suka sa a gaba. Mata da suke mawuyacin hali, muna roƙon Allah ya kawo sauƙi al'amuransu. Mata da ba sa kan hanya madaidaiciya, muna roƙon Allah ya ɗora su akan daidai. Allah kuma ya albarkaci mata a dukkan inda suke a faɗin duniya.
Sunana Hajiya Balaraba Abubakar Sule. Ina miƙa gaisuwa na zuwa ga mamana Hajiya Ladi Sani Kwantagora da ƙanwarta Hajiya Husaina Sani Kwantagora da aucensa Hajiya Salamatu Sani Kwantagora. Bayan haka kuma ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke gida Kwantagora, wato Hajiya Salamatu Magatakadda da Hajiya Ramatu Tukura da Hajiya Hafsatu Tukura da kuma Hajiya Hawwa'u da Meri. Hawa, yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke Kaduna garin Gwamna, wato kamar su Hajiya Hassan Sani Kwantagora da Addabinta da Hajiya Safiya Inuwa Jibrin. Ina kuma miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki da muka yi zaman arziki da su a East Lansing, Michigan, irin su Professor Sawe da Liverpool Tasi da Hajiya Salamatu Maman Yusra da kuma Hajiya Jamila Maman Idris. Hawa, yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki na iyaye mata kamar nan, irin su Professor Mrs. Olori Sanya da Dr. Hadiza Burusu da Hajiya Safiya Adam. Ina masu barka da zagayowar ranar iyaye mata.
Gaisuwar fata alheri ga Mama Hajiya Hawwa a garin Kirya Maradi da Mama Joshua ƴan Kaji Kano, sai Mamar Bimbo a kasuwar Gama da Madam Tina a Ibadan. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga Nafisa Mustafa, Mama Usman da Zainab Hashim Gumel, Mama Khalid da Maryam Garba mama Sile da Saratu Daniel mama Uwani sai Hajara ta Homdad mama Nantab da Joyce Jack mama George da Florence Nkwe mama Nini sai Tani Abdu mama Sanir da Tasindi Gata mama An sai Roda Gata mama Gata da Salomi Datti mama Datti sai Binta Datti mama Tani gaisuwa a bare huce zuwa ga malama Bara'atu Haruna mama Baffa da malama Halima Usman mamar Isyaku sai malama Hannatu Dauda Tanko mamar Bash da Hajiya Aya malama Talatu mamar Hadiza sai Hajiya Hawwa Bello Kirfi mamar Humaira gaisuwa a bare huce zuwa ga malama Adama Abubakar mama Aminu da malama Binta Gata mamar Abida sai Lois Daniel dan Ladi mamar Idi gaisuwa a bare huce zuwa ga malama Ladi Banyami mai gari mamar Hawwa da Hajiya Larai Hammadu mamar Amina gaisuwa a bare huce zuwa ga malama Alisa Irzangin mamar Elvin da Rahila Adamu mamar Aisha gaisuwar a bare huce zuwa ga malama Jamima Jedi Gata mamar Abbas da malama Hannatu Bello mamar Esther sai malama Hawwa Isyaku Akanta mamar Manu gaisuwa a bare huce zuwa ga malama Abu Alisa Salibao mamar Jamila da malama Rabi Roda Sule Auta mamar Saade sai malama Agure Baiko mamar Kande da kuma Ladidi Zainab Yahaya LYB a Bakori gaisuwa a bare huce zuwa ga Lanto Bawa mamar Jummai da Shamsiya Kiramu mama Aisha sai Nafisa Garba mamar Hassan da Husaini da Rabi dan Ladi mamar Sadiq gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Hawwa Haruna a Kano da Hajiya Husaina Adamu da Hajiya Maimuna Ismail da Hajiya Binta Lawal da Hajiya Basira in charge ta dialysis unit a Kano da malama mamar Jamima Isa Yabadi da Asade Gwadabe mamar Iliya sai Salamatu Baraya Datti mamar Aisha da kuma Saade Haruna Abdullahi mamar Ummi da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar a bari ya huce da kuma taradar mata zuwa ga waɗannan manyan matan da zan fara da su da farko Hajiya Maimuna Nunu magajiyar sarkin Zango Kumasi da kuma Hajiya Hawwa Mai Zango magajiyar sarkin Hausawa Accra sai kuma Hajiya Hausatu Gadon Famfi magajiyar Nima a nan birnin New York da kuma Hajiya Salaha mamar Sadiya a Kano sai kuma Hajiya Hawa Lawal Dan Karima mamar Bulukiya da kuma Hajiya Fauziya Umar mamar Sulaimin sai kuma Hajiya Mamata mamar Salim a Yalwa Kumasi da Hajiya Amina Mai Dare mamar Musa Kikat da Hajiya Bailau Laraiba mamar Suraya da kuma Umma Ummu Dikko mamar Sadiya da Hajiya Zulai Dikko mamar Sadiya da Hajiya Fatima Mi Dikko mamar Ammatu da Hajiya Maimuna Mrs Dikko mamar Baba sai kuma Hajiya Mami Hawa Dikko mamar Mafa da kuma Hajiya Madina Dikko mamar Samira duka a birnin Kumasi
When I was kid, my mother. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da jinjinawa ga iyaye mata ga Habiba Habu Usman mamar Hafsat da Salamatu Sama'ila mamar Nazir sai Masi Kefas Leka mamar Hezekiah da Hannatu Awari mamar Janet da mama Sera Mavira mamar Yunis sai Saratu Sani Bature maman Mbiu gaisuwa a bare ya huce zuwa ga maman Fadila Dokoki Tsiga da maman Nahe Gadashika Allah ya sa Gadashika na haka ne sai kuma Hawwa Bawa Fiki mamar Wini da Dr. Lami Bakari maman Ladidi da Amelia David Juris maman Jona da Rose Luka Fito Buba mamar Barnabas gaisuwa a bare ya huce zuwa ga Elizabeth Tukan Mamman Ima da Hannatu Yunusa Garba sai Rifkatu Ayuba Leslimbo mamar Babangida da Salamatu Danjuma da Habiba Musa Barau mamar Sadiq da Esther Iro Mamman mama Ayu sai Tabita Sada mamar Abdalla da Alheri Ilyas Dauki mama Abida sai Hannatu Fita Atiku mama Glo da Jummai Yusuf Sadiq Mamar Jani Allah ya sa haka ne. Sai Alisa Inuwa Noma Mamar Babangida da Jummai Shu'aibu Joga Mamar Steven da Agwarai Baiko Mamar Yunana da Salamatu Ejimbe Mamar Sofia da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Umma Alilaya Umar Duku Mamar Chamba da kuma Hajiya Sadiya Duku Mamar Isa da Umma Sadiya Aminu Bebeji Mamar Yushau da Haji Yakubu Ris mai matasa a birnin New York Mamar Rabi da Haji Yakubu Rantawaye Mamar Fiddaus da Hajiya Rukayya Gladys mai sayar da zannuwar atamfa a Alaba Kumasi da kuma Hajiya Ramatu Mr. Elegi Boutique Mamar Taufik da Hajiya Fauziya Adam Mamar Junior a London da Hajiya Ramatu Alaska a London sai kuma Hajiya Kubura Alhaji Barauke nan Mamar Rayya da kuma Umma Minnawar Dukku Mamar Marzuk da Hajiya Rukayya mai sakura Mamar Mugis da Hajiya Zainab matan Malam Mahi Mamar Princess da kuma Sister Amina Bibiji Mamar Hajiyar Ghana a Sabon Zango Accra da kuma Fauziya matar Mamun Mamar Halifa da fatan sun waye gari lafiya.
To baba kullum muna fada cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa kaga
dai
ba mu taba yin gaishe-gaishe da yawa irin haka ba amma duk da haka bamban gama kasuwan da gaisuwa ba saboda haka bari mu tsaye da waɗannan
kai ba a kasuwar
bamban kai ko ina ba ba kila bangare ɗaya na kasuwan muka shiga. To bari mu dire da waɗannan kalilan Shamsiya Ishaya na Kwari Mamar Abbas da Saratu Inusa Turaki Mamar Indis da Hannatu Andrew da Lagin Mamar Bitum sai Tamar Daniel Madaki Mama Musa da Halima Ibrahim Madaki Mama Lidiya da Hawwa Sha'aibu Adwa Mamar Yakubu da Hadiza Shehu Maina Mamar Joshua da fatar an yi bukukuwan ranar iyaye mata lami lafiya
lami lafiya
amin summa amin 2023
amin summa amin.
You fit get another husband or you fit get another mother.
Baba yau labarin da zan baka labari ne da wani bazazzage
to
tunda ranan mata ake yi baba
eh gaskiya
labarin wani bazazzage ne wai ya ba matarsa kaza yaje so kaza ya so kazarsa babba ya kawo matar ta dafa mishi
to
sai ya ce mata wai amma idan ta dafa kar ta ci ko kadan
kar ta saka
abin bazazzage da rowa sai ce mata in ta dafa kar ta ci ko kadan sai ta ce mishi to shikenan ta dafa kaza tana dafa kaza kanshi ya bude mai gida shikenan tana girki a kitchen ta shiga daki kenan mai gida ya kasa daurewa sai ya bude tukunya ya fisgo tunya daya zafi ya kama shi ya sa a juya ruban daki
lalle ba gaskiya inda za a ji a ci damar ke duk
ba inda zai ba
damar kaza inda za a ji a ci
ke duk sai ba daki da suke gaza baba sai ita kuma mata ita ba ta shiga daki kanshi
ya yi ta
ita ba ta dan bude tukunya ta fisgo fuffuke to koya za ta nuna miki cewa ba ta ci ba tunda ya ce ga ta ci uwu ba sai kimanta ba ita ba ta fisgo fuffuke kaza baba
wayo Allah
ita ba da ta juya na ta juya na
ba ta ga kuwa ba
dan ita ba ta boye ta ci da ba kaza ina za ta nufa ita ma sai wuf
ke
ban daki da ta shiga madaji baba da ta shiga madaji da ta shiga fuska yana ci ta isa ki sai ta same shi yana ci yana fama cizgan
cinya
kaza da ta ga haka sai ta ce mishi to dama na kawo maka ne domin ka hada ka cinye
kaga wannan da bana za ta yashi ka sosai kuwa
da mu ka mu sai da mana ka muka ne ka da gasin ne shi kuma kinya ta kama shi kama shi ne abin da zai ce sai ya ce mata wai ai na dan fusgo ne in dan na in ji ko gishiri ya ji
eh ya gode gishiri eh wai da ai ba za ta yi
wai zan shiga ban daki na shi ne na dan fusga in ji ko gishiri ya ji to baba da mai gidan nan da matan wanne ne cikin sai fu ba da hujja ko kwara
ta ai matan nan ta ba da hujja ko kwara kwarai kwa
don ai mata ba ziki ba ne baba
kwarai kwa
Malu ba jili na daga bana hannu ta bili da haka yanzu a madadin
Baba Yakubu Bakiri
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta yi da alheri
When I get hungry, my mother goes. Yeah.